A makon jiya ne dai gwamnatin jihar Plateau Simon Lalon ya rantsar da shugabannin riko a kananan hukumomin Jos ta Arewa, Jos ta Kudu, Riyam da Barikin Ladi, shekara guda bayan an gudanar da zabe a sauran kananan hukumomin jihar. A taron manema labarai da jam'iyyar PDP a jihar Plateau ta kira, ta bayyana cewa rashin adalci ne da kama karya gwamnan yayi na kin gudanar da zabe a kananan hukumomi hudu na shiyar arewacin jihar ta Plateau. Kakakin jami'iyar PDP a jihar Plateau John Akans ya mun karin haske.
Sun san cewa wayannan karamar hukumomin ba nasu bane, ba su ci ba. So tsoron fadi zabe ne. Sai an zo sun dibe zakarun su wanda sun tattace sai sun ba su wasu zama ta shugaban wayannan karamar
hukumomi. Idan na fahimce ka sun zabe ƴan APC, ƴan takarar APC.
Ƴan takarar APC da ba a yi zabe ba. Sun zabe su wai su zama chamomi na local government. To haka ta bayar wannan abin, wannan mulkin Fir'auna ne. Shi yasa yau mun kira ku mu zo mu gaya muku, an ba mun tashi mun kira muryar duniya ta ji ba, to kaman earthquake ne zai hade mutane.
Me kuke bukatan gani an yi?
Mu da mun mu kawai zabe muke son a ji a yi, domin idan ka san darajar jama'a, ka san amfanin talakoci, bai kamata ka danna haƙƙin jama'a ba.
Tun da gwamnati ita ce hukuma kuma ta riga ta sa waɗannan a matsayin su riƙe waɗannan ƙananan hukumomi, wani mataki za ku ɗauka idan har a ce ba su janye ko kuma ba su cire su ko kuma ba su gudanar da zabe kamar yadda kuke buƙata ba?
A kin san mu yan bin doka ne. Idan kuma gwamnati bata ji muryan kuke-kuken jama'a ba, me abun yi? Ai, akwai inda doka za mu.
Mataimakin shugaban jami'iyyar PDP na jihar Plateau a yankin da ba a gudanar da zaben ba, Chris Hassan, ya ce hujjan da gwamnan jihar ya bayar na rashin tsaro a yankin san ba gaskiya ba ce.
Kamar abu ya zo kamar wulakanci ke so yi mana, kuma rashin gaskiya da rashin demokradiya. Domin kwanakin bayan an ce an ba za a yi zabe a wannan kama hukumomi guda hudu ba don magana rashin zaman lafiya. Amma mun ga an yi zaben president, an yi zaben nashi shi gwamna, an yi zaben house of assembly, an yi zaben national assembly, ba abun da ya faru. A koma ji a yi zabe, kuma shi a matsayin shi ne shi shugaban Plateau, kuma da lawyer, tsananin lawyer, bai kamata ya abun da ba gaskiya ba. Abun da muka ga membobin mu na PDP za mu bi har ƙarshen ta.
Ita ma shugabar mata ta jami'iyyar PDP na jihar Plateau Martina Dakub tace lauyoyinsu na kan nazari don ba su shawarwari kan matakin da za su dauka.
Ai, da suna da tunani ma da sun je sun dauke wani neutral person na sun sa. Saboda haka mu a party mun riga mun sa su lauyoyin mu suna kan dubawa, kuma ba da jimawa ba lauyoyin mu za su ba mu shawara akan abin da za mu yi.
A gefe guda kuwa, sakataren jami'iyyar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati ya ce abin da ake bukata shine samun ci gaban jihar Plateau.
Muna ganin abin da ya kamata a samu wane ne wanda zai zo ya daga darajar Jos North, ya daga darajar mutanen domin a samu zaman lafiya mai dorewa wanda za a samu ci gaba da walwala da kuma inganci na tattalin arziki.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.